Shehun Barno, sai kauna uku shehun gombe sai ka hada da madiga yanzu sarkin gombe
shehun shehu
shebu uku suke da jere yaga shebun sakwato shehun barno sai kauna uku shehun gombe sai ka hada da madiga
yanzu sarkin gombe shehun shehu gangalika ba
Shebu bai dawakin sukuwa Shebu bai dawaki na hawa Shebu bai dawakin polo
gagale gaba
Ake Shebu bai dawakin sukuwa Shebu bai dawaki na hawa Shebu bai dawakin
polo
Shebu bai dawakin
polo gagale gaba
Hai ga wani dan sarki na dako Ya dau buhu yana nishi
ta ka dan tago na kakkai laki gangale gaba gorebiya
ka wazo yan zalikin gonde wai sun ga mu sun kai gabre dun da shehu ya zamo
sarki araba abamu lego nan mu na gada